أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau Juma'a 30 da watan Jumadal Akhira shekara ta 1445 Hijiriya, wanda ya dace da 12 da watan 1 shekara ta 2023 Miladiya. Za mu ci gaba da karatun littafin mai albarka Al-Jami'u Sahih na Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasinmu na 24 kai. Shine darasinmu na 144 cikin wannan littafi mai daraja. Muna cikin kitabul Idaini, nan mu tashi babi na 8, babul khutbati ba'da al-Eid. Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yake cewa babul khutbati ba'da al-Eid, babin da ke bayanin khutba bayan Eid. Khutbar Eid ana yin ta bayan Eid. Hadisi na 962, al-Imam yake cewa haddathana Abu Asim qala akhbarana Ibn Jurayj qala akhbarana Al-Hasan Ibn Muslim an Dawus an Ibn Abbas qala yake cewa shahidtu al-Eid, na halarci Eid, ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakar wa Umar wa Usman, da Abu Bakar da Umar da Usman radiyallahu anhum, Allah rada su kull, fa kulluhum kanu yusalluna qabla al-khutba, dukkan su sun kasance suna sallah kafin khutba. Wannan ya gabata. Hadisi na 963, al-Imam yake cewa haddathana Yaqub ibn Ibrahim qala haddathana Abu Usama qala haddathana Ubaidullah An-Nafi an Ibn Umar qala yake cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar radiyallahu anhuma, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance haka da Abu Bakar da Umar, Allah ya rada su, yusalluna al-Eidaini, suna sallar Eid guda biyu, qabla al-khutba, kafin khutba, kafin khutba. Na gaba na 900 kenan da 64, al-Imam yake cewa dandan ma'anarsa daya abu dai suke dauke da shi. Haddathana Sulaiman ibn Harb qala haddathana Shu'ba an Adi ibn Sabit an Sa'id ibn Jubayr an Ibn Abbas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salla yawm al-fitr raka'atayn, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi salla ranar sallar azumi raka'a guda biyu ta Eid kenan. Lam yusalli qablaha wala ba'daha, bai salla gabanin ta ba ko bayan ta, da nafila. Summa atan nisa'a, sannan ya taho wajen mata, wa ma'ahu Bilal, tare da shi akwai Bilal, wanda can baya muka ce ya aika ce hadisin, yace yana kishin gide da yana dogara da Bilal. Fa ja'anna yulfa amarahunna bis sadaqa, summa atan nisa'a wa ma'ahu Bilal fa amarahunna bis sadaqa, ya umarce su da sadaqa. Fa ja'anna, sai suka fara yulqina, suna gehowa sadaqa kenan. Tulkil mar'ata khursaha, mace tana aiko tana geho dan kunnanta, wasu khabaha da kuma mundugunta, abinda ake sa a kafa ko hannu, katan dan warwarwar da ake ado da shi, yine as-sikhab. Hadisi na 965, al-Imam yake cewa haddathana Adam haddathana Shu'ba qala haddathana Zubayr qala sami'tu Sha'bi, naji Sha'bi daga Bara ibn Azib qala, yana cewa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna awwal ma nabda'u fi yawmina haza an nusalliya. Abinda yasa muke hado su duka, saboda duka hadisai ne wanda sun gabata, shi yasa al-Imam Ibn al-Mulaki na ma ya gama su yi mu bayani guda kan su, dan duk sun gabata. Yace inna awwal ma nabda fi yawmina haza an nusalliya, farkon abinda zan mu fara a wannan wunin namu na Eid shine mu yi sallah, summa narji'a, sannan mu koma fannin hara sai mu yi suka kenan. Lai yace fa man fa'ala zalika faqad asaba sunnatana, duk wanda ya aikata haka yadda muka yi to ya dace da sunnan mu. Wa man nahara qabla salati, wanda yankan shi suka shi kafin sallah, fa inna ma huwa lahamun qaddamahu li alihi, nama ne kawai gabatar ma iyalan shi, ba layya bace, laysa min an-nusk fi shay, ba komai bane a cikin layya, matakar ya bi haka. Fa qala rajulun min al-ansar yuqalu lahu Abu Burda ibn Niyar, wani mutum daga cikin ansar ana ce mishi Abu Burda ibn Niyar. Kaga can ruwayar da ta wuce bamu ji ba cewa Abu Burda ne, sai aka kawo wani mutum ya ce, wannan ruwaya ta bayyana mana cewa shi ne wani. Yace ya Rasulullah, ya ma'aikin Allah, zabahatu na yanka, wa indi jaza'a, ina da turnan na dabba a wajena, khairun min musanna, ta hiye mini gami da waccan musanna kin wadda na yanka. Fa qala, sai yake cewa ij'alhu makanahu kasanya ta a madadinta walan tuwaffi ko tajzi bata zatta cika ba ko bazata wadatar ba an ahadin ba adaka ga wani a bayanka saboda shekarunta ba su isa ba dan yayi kuskure ne aka bashi rangwame kamar da aka yi bayani can baya wannan sune hadisan da al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ya kawo karkashin wannan babi kuma dukkan su mahallu shahir kamar da muke gani hili ne al-Khudbatu ba'd al-Eid yake so ya tabbatar al-Imam al-Hafiz Ibn al-Mulakkin yake cewa fa in qulta mal hikma fi taqdimi salati huna ala al-khutba idan kace a cikin nan gurin meye hikima wajen gabatar da sallah akan khutba a Eid a Juma'a kuma mun gani cewa wannan khutba ake gabatarwa akan Eid menene hikima qultu sai mu ce min aujihin hikima tana da huskoki da dama na farko litafarqati baina ma huwa fardun aynun wa fardu kifaya aw sunna dan a bambance tsakanin abin da ke farilla ne ta aini da kuma abin da ke farilla ne ta kifaya ko sunna dan bambancewa tsakanin juma'a da idi juma'a ai farilla ce dan madadin azhar ce sai zamana da a samu bambancewa tsakaninta da idi idi ko a wajen wasu farilla ce ta kifaya ko sunna wasu duk da sun ta yi farillancin ta saniha na biyu ihtimamun nasu bil idaini mutane dan su himmatu da idi fa kuddima sai aka gabatar lila yastagilu an hadan kasu shagalta gami da shi abu ne shi idi na shekara sai shekara ita kuma juma'a duk sati ne kenan da suka taho suna sun zaku suna niyya a ce an yi sallar wannan sai a gabatar da sallar da an yi so huduba sai a jinkaita ta salisu hana uku annal khadibu bayna yubayyinu lahum ma yakhrujuna min al-fitr wa ma yadhuna wa ma yaftakiru zalika ila al-hifz fa ukhira yace mai huduba a cikin huduba shi ta idi a lokacin nan zai bayyana musu abin da ya dace da ya kamata a yi a cikin fidiri na azumin sallah da ma kuma hukunce na layya to wannan sai ake so a bar shi a ƙarshe dan yana bukata a hardace shi lilla tafakkaru al-hafiz lahu qabla salati fil huduba dan kan mutun ya kasance wanda ya hardace abin kuma ya shiga sallah ya mance abin wanda yake ba masani ba ba malami ba wanda yake amine daga cikin awamun nas ne ba malami ba ba dalibin ilimi ba dan aka jinkirta mushi yana rike bayanin sai ya tafi da shi gida amma inda a ce da yazo aka mushi bayanin sai aka tashi aka shagalta da sallah aka yi kari sallah aka yi doguwar tsayuwa to a ƙarshe sai wani ya mance abin da aka ce amma guzurin da yazo na dan ilimin da zai samu na hukuncen layya ana bashi shi zabura ta yi gida da shi tun bai zuda ba ba ana zancen wanda suke malamai ba ko wanda yake dalibin ilimi shi da ma ya san da hukuncen yace fa amma khutbatul jumu'a fala yazidu mahallul mau'izil lati hiya salatu min jinsiha amma ita khutba kawai wa'azi ne wanda da shi da jinsin sallar duk tahiyya su daya wannan shine huskoki guda uku da ya kawo wanda suka sa hikimar da malamai suka ce tana yiwa ita ce hikima dan hikima in ba a bayyana ta ba ko abinda ake cewa illatul hukm in ba a bayyana ta ba malamai suna kokarin ijtihadin su ne ba suna nin tabbas shi bane tana yiwa kaza ya kasance shine hikima amma inda Allah ko manzon shi ya bayyana wajhul hikima ko wajhul illa kin wannan shine ana da tabbas yace idan wannan ya tabbata hadisan wannan guda hudu daga hazihil ahadith dalatun ala ta'khurul khutba lil idaini ani salah wannan hadisan guda hudu duka suna tabbatar mana akan cewa khutba a jinkirta ta gami ga sallar idi guda biyu amma hadisin ibnu umar da ibnu abbas na farko zahiri ne kirara an ga mahallu shahid yace amma hadisin ibnu abbas na wanda yake da bankin gudan fa mawdu'uhu gurin da za a gane mahallu shahir in summa atan nisaa wa amarahunna bis sadaqa wa hadha huwa al khutba sannan ya zo ma mata wannan hadisin da aka zo na abin nan na ibnu abbas na biyu annan nabi sallallahu alaihi wasallam salla yawm al fitr rak'atayn lam yusalli qablaha wa la ba'daha summa atan nisaa wa ma ahu bilal kaga ni fa amarahunna bis sadaqa nan in wani bai nura ba sai ya ce babu mahallu shahir kin cewa ina dalili anan kan cewa khutba bayan sallah ake yin ta khutba ba tunda nan ba ambace khutba ba to shine abin da Bukhari yake nihi fa amarahu nabi sadaqa ita ce khutba ya umarce shi da sarka yana daga cikin khutba kuma sai bayan cayi lam yusalli an salla yawm al fitr rak'atayn lam yusalli qabla hawa la ba summa atan nisa summa wadda tufidu tarahi summa kuma tartibi take nihi cewa da akai wancan akai wancan sai da akai sallar dada aka je aka umarce su da sarka wadda ta kutana karkashin khutba duk da kuma an gama he gabatar da Bukhari he gabatar da hikimar shi he gabatar da mahallu shahid zahiri ne kowa yana ganin shi kirara sai ya kawo dada kuma mai bi mishi wanda mahallin shahirin sai an danyi nazari wa huwa fil khutba wa fi sunan ibn majah a cikin sunan ibn majah daga hadisin shi cewa salla qabla al khutba summa khadaba yayi salla kafin khutba sannan ya khutba fara'a annahu lam yusami' an nisa sai ga cewa mata ba su ji ba sai ya zo ya fadakar da su amma hadisin bara cikin shi cewa awwalu ma yaf'alu fil yawmi as-sala shi ma mahallin shahirin ba zahiri bane kyarara cewa inna awwalu ma nabda'u bihi fi yawmina hadha an nusalli shine abinda zan muhara cikin ayyukan ibada shine mi sallah kenan ka ga gabatar cewa sallah zan muhara a bakin shi a magana tabbaka gashi ya fada cewa sallah zan muhara bai ambaci huduba ba shine dalilin ya kasance shine mahallu shahid a cikin wannan hadisin kenan cikin wannan hadisan guda biyu al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alaihi sai ya gabatar da wanda mahallu shahirin shi zahiri ne kowa aka karanta ma ya gane sai ya kawo mai bi mishi wanda mahallu shahirin sai an dan yi tunani za a gano shi ko an yi bayani sannan kuma wanda yake bi mishi wanda mahallu shahirin shi ma haka nan fihi annahu la yusalli qablaha a cikin fa'idodin da zamu doka cewa sallar idi ba a sallah gaba ba a nafila gabanin ta ko bayan ta da wannan al-Imam Malik yayi ruku wannan hadisan cewa ba a yin sallah a gurin masallata idi ba a yin nafila a gurin kuma wannan haka malamai suka tai shine magana mafi inganci dan hadisai ga su zahiri kyarara qultu wa sunnatu sabita al-man'u mutlaqan fa sabata annaha laysa kal-jum'ah wa sakhalafa ali abu mas'ud fa khadaba an-nas wa qala la salata qabla imami yawm al-eid yace abinda yake sunna tabbatacciya kawai an yi hani sake bayan ya kawo dogon zance da gwan bayanan malamai wanda na tsallake su yace kawai ya tabbata cewa ba a yin sallar idi ba kahinta ko bayan ta ba a yin sallar nafila ba kamar juma'a bace aliyu ya khalifantar da Abu Abdullah dan Mas'ud sai ya ma mutane fudu ba yake cewa la salata qabla al-imami yawm al-eid ya ga ya musu cewa babu sallah kahin liman ranar idi ba rawaito kuma wani wanda ya saba mashi ba cikin sahabbai yace mislu hadha la yuqalu bi ra'ayi irin wannan ko ba za a fade shi da ra'ayi ba wanda sahabi ne ya fada abin amma kuma yana da tabbaci inna ma daruquhu tawqif kama na baha alaihi tahawi hanya shi kawai shine a ce annabi ya fada kamar yadda tahawi yayi nuni akai shi yasa bukhari ya kulla babu anan kusa akan wannan mas'ala na gaba ityanuhu nisa'u ba'da khutba zawwa da yi wajen mata ya musu khutba bayan ya gama khutba shi yaga cewa ba su ji ba to sai yake nuna cewa mustahabi ne a musu wa'azi a tunatar da su da lamarin lahira da hukunce da zaburar da su akan sadaka wannan kuma idan babu wata mafsada da kuma jin tsoro game da su wanda za a ma wa'azin da shi wanda zai musu wa'azin wa fihi annan nisa kamar yadda muka yi bayani mu yanzu Allah ka lasibika ba buƙatar heliman ya tashi ya koma wajen su wa fihi annan nisa idza hadarna salatul rijali wa majami'uhunna lam yakun bi ma'azalan anhum khawfan me yace yakunna kai bi ma'azalin anhum khawfan min fitnati wa nahawiha yace daga cikin mun fahimci cewa karkashin hadisan nan idan mata sun halarci wajen sallah na maza to su koma daga can gehe dan saboda kauce ma fitna wa fihi anna sarqata tadawu ila taftakiru ila ijabin sarka ta nafila batta buƙatuwa zuwa ga wajabtawa da amsa bale tafi fiha al-mu'addat ya wadatar kawai beka li'annahunna alqaina sarqa fi sawbi bilal min ghayr kalam minhunna kama sayyid da sayarwa ka beka ma mutu akwai sayyid da al-akhz wal-mu'addat ko ma ta huskar magana ko kuma ta huskar bai aiki ciniki yana kulluwa to ita ma sarka haka nan irin ta ce akai in zaka bada zaka sayi wani abu in ma ka dauka kuyi ciniki nawa ka saya nawa na saya ko kuma kawai ka san kudin ka amsa ka dauka ka beka mishi magi ka san dala 2 ne kawai ka dauka ka beka mishi alwin ciniki ya hada ba zancan ya tare cinikin ya ce ai ni bai mun magana ba tunda abun kudin kowa ya san shi to haka nan ita ma sarka in ma kai magana cewa ga kaza na bada sarka ko kuma kawai ka meka bayan kaji umarnin kuma hei zamana ya badu ba ka komo ka ce na fasa ba wa sahihu mazhabu shafi'i ita ce sahihiyan mazhaba ta al-imamu shafi'i tunda wannan gasar suka bada matan nan busu ce ba mun bada haka nan kyauta ita ma ba za ta buƙaci ba cewa sai mutun ya bude baki ya ce na bada in ya beka mishi kawai laf ba tare da lafazi ba yayi wa fihi jawazu sadaqatul mar'a min maliha kuma a ciki akwai halaccin mace tana iya yin sarka daga dukiyarta wa an malik an rawaito daga malik cewa la tajuzu ziyada ala sulus maliha illa bi ridha zawjiha bai halitta ba ta yi wuce sulusun dukiyarta sai da yardan mijinta inda ya wuce sulusun dukiyarta sai da yardan mijinta, amma wanda bai kai wannan ba tana da izinin ko shawara shi bata yi ba ta dauka ta bada wani abin ta sarka. Duk da inda ta mishi shawara abu ne mai kyau, kamar yadda matan wannan gashi kaga suke baikawa musu nemi izinin mazan ba, a haka nan suka beka musu. Nan da yake cewa fasalla raka'atayn in aqadal ijma' kama qala ibn baziza ala annahu salla salatal eid raka'atayn la aksar. Ijma'i ya kahu alace yayi sallah raka'a biyu. Ijma'i yayi tsaye akan cewa kama yadda al-imam ibn baziza ya kaito cewa sallar eid raka'a guda biyu ce babu kari ko daya, sai dai an rawaito daga aliyu anna hafil jami' arba'in idan cikin masallaci aka yi ta ba a can wajabana abun nan musalla ba sai ayi ta raka'a hudu. Fa in suliyat fil musalla fa hiya raka'atan, in a musalla aka yi ta raka'a biyu za a yi. Ka qawlu jumhur kama fata amalu fi babu izafatahu li eid, kama maganar jumhuri. Wa fil hadis, wannan wasu ne sun hada aka cewa in a cikin masallaci aka yi ta ayi ta hudu, in kuma a can a wannan ne aka yi ta musalla ne aka yi ta ayi ta guda biyu. A cikin hadisin akwai halaccin hutan mata zuwa ga sallar idi. Waqtalafa salaf fi khurujihinna lil idi, malamai sun yi sabani salaf akan cewa yaya mata za su huta zuwa ga sallar idi. Jama'a da dama suka ga cewa haki ne a gare su su huta, daga ciki akwai Aliyu da akwai Abubakar da Aliyu da Ibnu Umar da wasunsu da dama, kamar yadda wannan asar kin suke cikin musannaf na Ibnu Abi Shayba. Abu Kilaba yake cewa qalat Aisha, Aisha take cewa kanatil kawaibu takharuju li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil fidr wal udha wal adha, mata sun kasance yan mata kanana suna huta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin idi da babba da karami. Alqama da Aswad suna hutar da matan su a ranar idi, amma kuma suna hana su zuwa ga juma'a, kamar yadda Ibnu Munzir ya kawo a cikin abun nan a cikin al-Awsat. Ibnu Nafi ya rawaito daga Malik cewa la ba'sa an takharuja al-mutajalla ila al-idain wal juma'a, babu lahi tsohuwa da tsohuwa jagwab ita ce al-mutajalla ta huta zuwa ga idi da juma'a, walaysa biwajib, duk da ba wajibi bane a gare ta. Ita ce maganar Abu Yusuf dalibin al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Wa minhum man mana'a hunna zalika, daga ciki akwai wanda ya hana su haka, daga ciki akwai Urwa da Qasim da Nakhai da Yahya ibn Sa'id al-Ansari da Malik da Abu Yusuf. Wa ajazahu Abu Hanifa maratan wa mana'ahu ukhra, Abu Hanifa wani lokaci ya halitta wani lokaci kuma ya hana. Wa qawlu man ra'a khurujahunna asahu, yace wanda suka tahi akan cewa mata suna iya huta shi yahi inganci, li shahadatu sunna sabita lahu, da sunna tabbatacciya gashi tana musu shaida cewa a zamanin Annabi alaihi salatu wassalam mata sun kasance suna huta, gashi mun ga har sun huta Annabi alaihi salatu wassalam yana musu wa'azi a cikin huduba. Amma yadda al-Imam yake cewa sunnatu haqqu an tuttaba, sabani ko an yi shi sunna ita ta hi dacewa a bita. Kana nan muka fara to kaga shine aibin makara al-qurs dan kunne as-sihab kuma kwandiga, kwandiga na kafa ko na wannan na hannu da ake sa. Nan gurin da al-Imam al-Bukhari yake cewa an ji al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar yan naqarto daga Ibn Rushayd da yace babu al-khutbati ba'da al-Eid, babu khutba bayan Eid. Yace a ada hazihi tarjama li annahu arada an yakhussa hadha al-hukmi bi tarjama itina'un bihi li kaunihi waqa'a fil lati qablaha bi tariqi at-tabi'i. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Rushayd rahimahullahu ta'ala yake cewa a nan gurin Bukhari ya ce mana babul khudbati, babul khudbati ba'da al-Eid. Alhali ku anan baya ya faɗo wani abin da ya shafi khudba, yace babul mashaywar rukubu ila al-Eid wa salati qabla al-khudba. Wa salati qabla al-khudba, kaga yayi magana khudba, yace wa bighayri azanin wala iqama. A nan gurin yayi magana cikin khudba, amma kuma akan taba'i ne, huduba tana biye da wani abu ne, ya kawo ta ne cikin taro, to amma nan sai yake so ya kebance ta da wani hukunci nata daban dan saboda muhimmancin ta da kuma kula da ita a cikin sha'anin abun nan, sha'anin idi. Kene shine sa al-Imam al-Bukhari duk da ya faɗe ta a can baya al-dariqi taba'i ne, tana biye da wani ta ne, amma kuma bayan ya kawo sai ya ga cewa bari ya kulla mata baban ta daban saboda muhimmancin ta a koma ba maimai bane. Wasu wanda suke darasar tarajum na al-Imam al-Bukhari suna iya ganin cewa yayi maimai, to ba maimaita bace, can baya ya ambace ta cikin rububi nan kuma ya fudda ta ya kebance ta ita kadai dan saboda muhimmancin ta. Sai babu na tara, al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa tahiyatul masjid a yo ai koda a cikin a masallaci anan a cikin nan ne ake yin ta cikin gari ba musalla aka tahi ba ba cikin masallacin ba cikin ɗakin ake shiga waje ake so a hoto harabin masallaci ba cike ba yayin mutum ba ya shiga ba in ya shiga ma ba haka nan ba aka ce ya sa kanshi cikin rudu hani ya zo da umarni sun gamu guda biyu amma a waje ake yi ba a cike ba babu na tara al-imam al-bukhari ke cewa babu ma yukrahu min hamlis lahi fil eid wal harami baban da ke bayanin abinda aka ki min hamlis lahi na daukan makami fil eid ranan eid wal haram da harami an hana a dauki makami wa qala al-hasan hasan yake cewa nuhu an hamlis lahi yawma eidin an hana su gami da daukan makami a ranan eid illa an yakhafu aduwan sai in sun ji tsoron makiya sai in sun ji tsoron makiya ma'ana su musulmai an hana su daukan makami ranan eid sai sun ji tsoron makiya yace wannan asar da ya ambace shi daga Hasan an rawaito shi a matsayin marfu'i maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam an rawaito Abu Dawud ya rawaito cikin marasil nashi da sanadin shi daga Dahaku yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam na an ya faruja yawmal eid bis salah annabi yayi hani a huta ranar eid da makami Abu Dawud ya hudo shi cikin marasil in shadisi na 65 amma mursal ne dan saboda nan Dahak ibn Muzahim tabi'i ne yan nasaba shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da ya ambace ba sahabi shi ko mursal da ma shine ma sa kada min sahabi shine wanda sahabi ya sare daga cikin shi shi yasa Abu Dawud ma ya kuddo shi cikin littafin shi al-marasil littafi da ya takaitacce ya hada hadisi mursalai wa bi isnadihi amma kahulu daga sanadin shi daga makahulu yake cewa inna ha kanatil harabatuhum al-ma ar-rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawmal eid li annahu kana yusalli ilaiha ana daukan wata adda ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ranar Eid ana zuwa da ita ba dan daukan makami bane dan ana kafa mushi yana maida ta sutura sutura yake maida ta ba dan daukan makami ba wa kharraj ibn majah ya huddo hadisi da sanadi mai rauni sosai daga ibn abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yulbasu salahu fi biladil islam fil eidaini yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani gami da asa makami a cikin garuruwa na musulmi ranar sallah illa an yakunu bi hadarati adu sai in suna tare da halartar makiya sai inda makiya a halarce wannan shine aka han a cikin sanadin shi akwai isma'il ibn ziyad maturuk ne dan rawun da aka kira maturuk shine za a kira hadisin shi da ifin jiddan dai wanda ya kasance maturuk ne kuma ba aiki da shi in ba isti'nas ba dai bai kewa dai ana kawo wasu hadisai da dama ko abin tabbatacce ne cikin shari'a sai a kawo shi ta hanyar ɗebe kewa kawai ba dan an dogara da shi ba qala al-bukhari rahimahullahu ta'ala imam al-bukhari Allah mashi rahama yake cewa hadisi na 966 haddathana zakariya ibn yahya abu sukayn haddathana al-muharibi yace haddathana muhammad ibn suqa an sa'id ibn jubair qala yake cewa kuntuma ibn umar hina asabahu sinanur rumi na kasance tare da dan Umar Abdullahi dan Umar lokacin da sinanur rumhi hakori na mashi ya sanfi aka masa kadamai a cikin dan madan farar takalmin shi falazqat qadamuhu bil rikab sai takalmin shi ya dan fare yan matsi yan make kenan da abin nan da abun hawa sirri kenan yace fanazartu sai na sabko fanazatu sai na cire mushi wannan kin hakorin mashi wazalika bi minan wannan ko amina ne fa balaga al-hajjaj sai labari kai ma hajjaj ibn yusuf as-saqafi fa ja'ala yauduhu sai je yana gaishe da mara lahiya fa qala al-hajjaj sai hajjaj yake cewa launa alama ma asabaka ina ma a ce mun san wanda ya same ka da wannan mashin mu dau mataki akai qala sai yace anta asabtani ai kai ka samar da ni shi kai ne kan mun qala sai yace wa kaifa ya akai haka zaka ce ni nan maka hajjaj shine gwamnan na madina qala sai yace hamalta silaha fi yawmin lam yakun yuhmalu fihi kai ka dauki makami a ranar da ba a daukan makami a ranna har wasu suka dauka wa adkhalta silaha al-harama kuma ka shigo da makami cikin harami wa lam yakun silahu yudkhalu al-haram mai makami kuma ba a kasance ba ana shigar da shi cikin harami kenan kai da kai shigo da makami a matsayin ka na shugaba wasu suka gani a cikin harami kuma ranar Eid kai ka ba da damar da in an yi min wani aibu zan ce kai ne ma kan mun ba su ba hadisi na 967 kaga nan jarum tashi radiyallahu ta'ala anhu ajaji ne yake ga ma wannan magana yace haddathana ahmad ibn yaqub حدثني إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص أنا أبيه دغا بابانشي يتي دخل الحجاج على ابن عمر حجاج يا شغو وجن عبد الله دان عمر وأنا عنده ني إنا غورنشي فقال سي يتي كيف هو يا يايكي معنا يا جكين ناشي فقال صالح يتي لاهيا لوني قال من أصابك واي ساميك دا wannan ماشين قال سي يتي أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم الله يحل فيه حمله يعني الحجاج yace wanda ya same ni wanda yayi umarni da a dauki makami a cikin ranar da bai halitta ba dokan makami yana nihin Hajjaj ibn Yusuf ke wannan magana ce mai da mushi nan gurin cikin hadisin Zakariya ibn Abi Sukayn al-Ba'i Bukhari ya rawaito mushi wannan hadisin a cikin Kafsahil Bukhari wanda wannan hadisin bai rahuddo hadisin shi ko daya ba Bukhari bai yi riwaya daga Yahya Abu Sukayn al-Ba'i ba banda hadisi guda daya a cikin sunan a cikin sahihin shi yace walam yukharrij lahu ahad min ahli alkutub as-sitta siwa kuma malaman kutub as-sitta dukkan su ba wanda ya rawaito hadisi daga wannan malamin banda al-Imam al-Bukhari ba wa ana nihin suka ga shi malamin ba nawadir ne na cikin sanadi kasancewar Bukhari kada yayi riwaya daga gare shi shi ma hadisi daya kawai wannan banda shi babu haka nan Ahmad ibn Yaqub al-Mas'udi al-Kufi lam yari anhu ghayr al-Bukhari min ahli alkutub banda Bukhari babu wanda yayi riwaya daga Ahmad ibn Yaqub al-Mas'udi وروى أنه في مواد أخرى من كتابه يروى حديث لداما بند وانن غورن ا cikin littahin shi as-sahih wa zahiru kalam ibn umar yahtamilu annahu yaqtadi annahu amala silah yawm an-nahar ghayr ja'iz in muka nura da zahirin magana abdullahi dan umar yana mana nunin cewa daukan makami ranar idi ba halaka bane sawa'un kana fil harama aw ghayrihi duk dai ne cikin harami ko ba cikin harami ba hakanan daukan shi kuma cikin harami shi ma haramun ne a cikin harami cikin sahihi muslim ya zo daga hadisin ma'akil daga abi zubair daga jabir daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yahillu li ahadikum an yahmila bi makkata silah bi halitta ba ga dayan ku ya dauki makami a makka yace bi makka wa qaul ibn umar fa dan umar yake cewa la mai kun yuhu mala fihi ba a daukan makami a cikin shi fi ma'ana raf'ihi cikin ma'anar marfu'un nan gurin kamar yana daga cikin al-marfu'u hukuman marfu'i ne ba marfu'i bane haqiqatan amma marfu'i ne hukuman a hukuncin shi marfu'i ne tunda Abdullah dan Umar bai faɗo wani hukunci bai ce halal ko haram ba daga annabi yaji ba duk da bai ce mana bar annabi ne yace amma kawai daidai yake da yace annabin yace dan sahabbai ba su faɗin halalci ko haramci ko abin da shahi gaibu ko abin da shahi lada ko uquba ta huskar ra'ayi ma la yuqalu ma la majalil ra'ayi fihi abinda babu ra'ayi bai shiga ciki kawai in sahabi ya fada ka dauka ce ya marfu'i ne saboda sahabi bai yi ƙarya ba kuma irin wannan bai fada ta gaban kanshi bai ce kawai ai kaza zai faru na cikin lamarin gaibu ko kuma wanda yayi sallah raka'a kaza lada kaza zai bashi a haddaje to duk irin wannan in sahabi ya fade shi kawai daidai yake da kace annabi ya ce dan saboda bai shine al-marfu'u hukuma wala alla nahayu inma huwa an istiharu silah la an hamlihi fil qirabi yace mai yuwa hanin ya kasance yace kana aratan mustamirra wannan ya kasance al'ada ce yana nuni cewa al'ada ce wadda ta shude daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa wannan zamanin mai yuwa ya kasance ya hana gami da wasa makami haka da daukan shi a cikin kwaban shi kamar yadda aka hana a cikin masallatai abin da yake nuni akan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam qada makka amal hudaybiyya yayi hukunci tsakanin mutanen makka ranar hudu shekarar hudaybiyya ala an yi dukhul hamin qabilin cewa zai shigo makka a shekara ta gaba sai yace amma wala yi dukhul halla bi julbani sala ba zai shige ta ba sai da makamin gidan makami ta kubba a cikin makamin su sai dai lafzan hadisan amma ne wa kad yakunu dukhuluhu makka amul qadiyya bi sala li'annahu kana khaifan tana yiwa wani yace amul qadiyya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo da makami kuma bayan nan an ce ba a shiga harami da makami to wannan mai yiwa lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam haka ne ma yana cikin sana cikin khauf ne ana cikin dardar an hikaito daga aba da malik da shafi'i suka ce yukrahu idkhalu silahi ila al-haram li ghayri hajatin ilay an karhanta a shigo harami da makami matukar ba bukata ta kama ba amma a dauki makami ranar idi bukhari ya hikaito daga hasan cewa an hana sai ho in an ji tsoran makiya in an ji tsoran makiya ne wannan ana iya shiga da shi amma in ba wannan ba ba za a yi ba an rawaito marfu'i wanda Abu Bakar ibn Abdul Aziz ibn Ja'far ya rawaito cikin littafin shi Ash-Shafi ta hanya Ali ibn Ayyash yace Isma'il ya ba mu labari daga ibn Abi Nu'am daga Hasan daga Jabir yace na ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrija silaha fil idaini manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani a huto da makami a ranar idi kaga nan kyarar an kawo shi a matsayin marfu'i kamar yadda ibn hajar amma ya kawo cikin fatahul bari yace lam aqif alaihi mausulan ban ganshi ba a matsayin hadisi mausuli illa annabun al-munzir zakarnahu an al-hasan ibn al-munzir ya kawo irin shi daga Hasan al-Basri yace Hasan an yi idlaki kawai Hasan al-Basri ne Isma'il anan gurin a cikin sanadin da aka ce Isma'il kamar yana nihin Isma'il ibn Ayyash ne sahihiyar magana hadisin mauqufi ne shi yasa Abu Zubawwab alaihi Abubakar Abubakar yayi babin cewa babul qawli fi lubsu silahi fil idain wa zikru suguri yana nuni akan cewa sai in ana jin tsoro ne za a dauki makami shi yasa yace wa zikru suguri shi a cikin littafin shi da ya ambata Sheikh Buhari a cikin wannan hadisin ji Ibn al-Mulakin a ciki yace haddathana Zakariya Ibn Yahya Abu Sukain wanda muka ce Buhari anan kade hudu hadisin shi Ibn al-Mulakin yace shine Zakariya ibn Abi Yahya Abu Sukain bi dam misini ta'iyun kufiyun mutunan Kufa ne ya rasu Allah mashi rahama shekara ta 251 Buhari shi kade kade ta da shi kakan shi kuma shine Quraym ibn Aws sahabi ne kakan shi sahabi ne yace fa in khafu aduwan fa mabahun hamluha idan sun ji tsoran makiya to ya halitta a dauki makami kamar yadda Hassan yake fada a lokacin da aka ji tsoro lokacin da ana cikin jin tsoro to ana iya daukan makami kenan wannan da aka hana daukan makami a ranar Idi da kuma a cikin wannan cikin harami in ba a jin tsoran komai ne ana zaman lafiya amma ana jin tsoro ya halitta kamar yadda suka yi nuni nan da yace fi yawmin lam yakun fi ihumal fihi salah cikin ranar da ba a daukan makami ha za mawdu'u tarjuma ibnu hajar yace wannan shine bukhari yake bukata cikin hadisin wa huwa masirul bukhari ila anna qawlu sahabi kana yuf'alu kaza ala albina'i lam yusamma fa'iluhu kama bi rafihi kage yace wannan mazhabin bukhari ne da ma diyawa cikin malaman hadisi idan sahabi yace kaza ana aikata kaza to wannan idan akan mawaniyul majhul ne yana nuni kawai akan cewa wannan magana marfu'iya ce fi yawmin lam yakun yuhmalu fihi salah cikin ranar da ba a daukan makami ko sahabi ya ce kunna naf'alu kaza ko kana min sunnati kaza dukkan wannan ana daukan shi a matsayin cewa abun nan ne marfu'i ne ai babe na 10 ko babe na 10 Al-Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi yake cewa babu takbir lil-Eid baban kabbarori ga Eid wa qala Abdullah ibn Busr yake cewa in kunna qad faragna fi hadhihi sa'a in mun kasance mun gama a cikin wannan sa'a yace wa zalika hina tasbih wannan kuma lokacin nafila ne at-tasbih shine abun nan nafila haka yake a wajen ku in kunna qad faragna fi hadhihi sa'a in kunna faragna babu qad ko babu qarfi yasa nan yake cewa qad wannan laysat fil yunaniya cikin nuskal yunaniya babu wannan qarkin kamar yadda ibnu abun nan al-qistillani yake faɗa rahimahullah hadisi na kai tabakir ashe ba takbir ba babu tabakir babun sammako lil-Eid ga Eid babu tabakir sammako Abdullah ibn Busr yake cewa in kunna qad faragna fi hadhihi sa'a mun kasance mun kare a wannan sa'a wa zalika hina tasbih wannan kuma lokacin da ake ya halitta ayi nafila ne kenan lokacin da ya halitta ayi nafila rana ta dago ta mun riga mun kare Eid hadisi 968 al-Imam yake cewa haddathana Sulaiman ibn Harb wannan shine wanda malaman abin nan suke ce ma at-tasahif at-tasahif akwai shi diyawa wasu hadisai da dama suna dan samun matsaloli saboda irin wannan ga abin da yake rubuce ido ya kallo wani abu a karanta shi ta wannan ake samun tasahifi wani kuma dalibin daga yaji misali ya tabka ya rubuta ya tahiye shi kawai a haka zai yada hadisin yayi ta samun kuskure yayi malamai su bayyana cewa wane yayi tasahifi a guri kaza wanda zan mu ganshi a cikin musdalawul hadisi yace haddasana Sulaiman ibn Harb in ya kasance harfi ne aka sauya a kira shi da at-tasahif in kuma wasali ne aka sauya a kira shi da at-taharif in kuma wata kalma ce madadin wata kalma aka sauya a kira shi da at-tagayyir yace haddasana Sulaiman ibn Harb haddasana Shu'ba an Zubayd an Sha'abi an al-Bara qala yace hadaba annabi sallallahu alaihi wasallam yawman nahari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana kuduba ranan layya fa qala sai yake cewa inna awwal ma nabda'u farkon abinda zan muhara fi yawmina hadha cikin wannan wuni namu an nusalli shine mi sallah summa narji'a sannan sai mu koma fanan harami suka sai ya ambaci sauran hadisin Adam daga Shu'ba ya gabata anan kusa yake cewa ij'alha makanaha izbaha wa lan tajzi'a jaza'atun an ahadin ba'daka kamar yadda ya fada can baya yace wajhun istidlali da wannan hadisin anan gurin annan nabi sallallahu alaihi wasallam yanzu anan gurin wa zai ka mana mahallu shahida ana cikin hadisin wannan marfu'in magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi kaza ranan layya da yake cewa inna awwala ma nabda'u bihi kuma an kawo shi kalkashin cewa at-tabkirin sammako zuwa ga sallar idi ake so a cikin wannan hadisin ina magana sammako inna awwala to bari mu gani yanzu wannan kawai an fahimci cewa sabko ne za a yi a abinda ake so kakka gina shi akan wata masaniya ka can cewa idi da sabko ake yi kawai yanzu a tsirara wannan hadisin a ce baka san ba hukuncin idi baka san ba komai akan sha'anin idi aka baka wannan hadisin a ce huddo lokacin idi sammako ne ko marece ko azhar ko daidai faduwar rana to ba mu gani man zaba awwal ma nabda'u bi to mun jo da wa gaskiya take tare yake cewa wajhul istidlal bi hadith al-bara an at-tabkiri bi salati al-eid inda za a yi hujja da hadisin abun nan na bara abun azub game da sabko zuwa ga idi annan nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara anna awwal ma yabda'u bi fi yawmin nahar as-salah cewa farkon abun da zai fara ranar laye shine yanka summan nahar sannan yanka sai sallah kai sannan yanka ba da ruju'i bayan komawa shi yace wal muradu bil yawm ha huna ba da dulu'i shams in an ce al yawm ko daga rana ta hutu ake kiran shi al yawm fa innahu la yujuzu salati al eid qabla zalika bil ittifaq bi halita ba a sallaci eid kafin wannan da ittifakin malamai cewa awwal ma nabda'u an dan shiga hanya amma sai an ƙara magana ta malam zulki za a samu mahallu shahid cewa fi yawmina haza al yawm ko yana fara ne daga hutawar rana abin da yayi gaba kenan wanda yayi sallar idi kafin hutawar rana da asuba kafin hutawar rana idin shi bai yi ba tunda ya ce fi yawmina haza al yawm ko bi ittifaqin malamai sai rana ta hutu ake ce ma yawm kaza yace wa haza ma yurudu qawlu man qala min ashabina bi jawazi salati aljum'a qabla dulu'i shamsi wannan raddi ne ga wasu daga cikin malaman mu na shafi'iyya da suke cewa ya halitta yin sallar juma'a kafin hutarwar kafin abunnan hutarwar rana wannan ya tahini akan cewa salatul idi qabla zawali waqtin nahai kafin gushewar lokacin abunnan kafin gushewar lokacin da aka yi hani amma hadisin Abdullah ibn Busr wanda ya ambace shi mu'allaq Bukhari Ahmad ya huddo shi da Abu Dawud da Ibn Majah daga hadisin Yazid ibn Khumair Rahabi yake cewa Abdullah ibn Busr ya huto sahabun Annabi ne sallallahu alaihi wasallam fi nas tare da mutane fi yawmi Eid fi ranar Eid fitri ko kuma layya sai yi jinkirin ibda al-imam jinkirin da liman yayi yace in kunna karfar gana sa'atina hazihi wa zalika yawmut tasbihina tasbih yace mu a wannan lokacin tunin mun gama sallan mu ya Bukhari ya yanke shine shi yasa a haka wancan asarkin mutun da wuya zai gane inda yan nuha ka Bukhari ya dauko mahallu shahirin shi nan ho Bukhari a cikin Al-Jami'u Sahih yana magana ne da hafizan hadisi in yayi al ishara kadan zuwa ga hadisi ya dauka cewa kowa ya san shi nan gurin da ya kawo wannan hadisin ya dauka cewa kowa ya san wannan hadisin da Ahmad da Abu Dawud da sauransu sun kawo shi yana da kissa shine cewa Abdullah ibn Busr sahabin Annabi ya taho ana sallar idi aka yi jinkiri liman yayi jinkiri yayi mushi inkari har yake ce mishi mu ko a zamanin annabi a wannan lokacin tunan mun gama da sallah sai ya takaita ta abin da yake nihin nan da at-tasbih ita ce salatu duha sallar wallaha lokacin ta kuma yana nihin zababban lokacin ta wannan jinkirin da Abdullah ibn Busr yayi jinkiri bai kai ba lokacin da rana ta gushe bai kai ba lokacin da rana ta gushe shi yasa ya mishi inkari saboda ya saba ma abin da shi ya sani na lokacin sallar idi wasani awwal waqtaha idza talat ash-shams wasan ta yace wa magana ta biyu har kwan lokacin ta daga rana ta huto har zuwa lokacin da lokacin hani ya dai huta daga cikin lokacin hani ita ce magana al-imam malik rahimahullahu ta'ala waqtalafu sai suka yi sabani hal yustahabbu shin an so ne iqamatul idaini fi waqtin wahidin bi sawya aw yu'ajjalu ahaduhuma 'anil akhar ana son tsaye da sallar idi guda bi ga baki ɗayan sa a lokaci ɗaya ko kuma ana jinkirta ɗaya akan ɗaya layya da azumi duka a lokaci ɗaya za a yi ko kuma a je ɗaya a jinkirta ɗaya kuma a wannan akan magana guda biyu cewa yusalliyani bi sawya za a yi su daidai a daidai ita ce maganar malik rabi'a yake cewa idan rana ta huto ayi gaugawa kawai a sallace ta yana nihin fidiri da sallar azumi da talayya duka ahsanu min at-ta'khir shi yahida a ce an yi jinkiri zuhuri yake cewa kanu yu'akhiruna al-idain hatta tartafi an-nahar jiddan su kuma suna jinkirta idi har sai rana ta dago sosai an rawaito daga Umar ibn Abdul Aziz yake bakiru bil khuruji yana sabkon suta ila salatu zuwa ga sallah kai la yusalli ahadun qabla hadan kan wani yayi sallah gabanin ta dan kan wasu jahilai su taho liman bai zo ba su tashi kirkirin mafila bayan kuma an hana dukkan su al-imam al-firayabi yahuddu cikin littafin shi kitabul idaini magana ta bi cewa an so a jinkirta ranar layyi ranar sallah karama amma ta layyi kuma a gabatar da ita ita ce maganar Abu Hanifa da Shafi'i da Ahmad cikin wani mursalin hadisi da Shafi'i ya huddo cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ma Amr ibn Hazm yana garin Najara nace ajilul adha wa akhirul fidr ka gaugautar da sallar layya sallar azumi kuma ka jinkirta ta yana cikin al-ummu Imam Shafi'i ya huddo shi amma cikin sanadin shi da suka dogara da shi wannan hadisin akwai Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya da ifun jiddan wal ma'ana zalika ma'ana annahu bi ta'khir salati idil fitr yattasi'u waqtu ikhrajil fitr idan aka jinkirta hikimar so idan aka jinkirta sallar ta azumi idan aka dan jinkirta ta to za a samu lokaci mai dan yalwa wanda za a bada fitri za a yi hudda kai wa bi ta'khir salati al-adha ita kuma sallar layyan aka jinkirta ta lokacin yanka shi ma za a samu lokaci ba za a tsananta ma mutane ba a kame su gami da yin abinci har zuwa su yanka layyar su abin kenan illa yace ayi sabko kamar to ta karhi 8 ko 8 da rabi na saboda wanda yake son dabbaka sunnar dake cewa in mutun yayi yanka wanda zai yanka ya tsaya har ya ci wani abu daga cikin dabbar shi to in yayi wannan sai in aka yi wannan sai zaman an ba jama'a da dama yin wannan sunnar amma in aka yi ce sai karhi 10 za a yi sallah to kaga wanda ya huto da wuya zai tsaya jinkirin har sai an yanka yayi an hede he ya gasa yana da estoma musamman ina shi yana tsayawa sai sha dai ko kare kaza sai dai wannan sunnah kullun ta bar shi mai kunu ta'jil salatul udha bi miqdar usulun nas bil muzdalifa ila mina wannan kuma wanda ya shahi abubuwan haji ne babi na 10 ne ko a wanda muke ciki wadi yake cewa ibn al-mulaqin ijma'in malama yayi tsaye kan cewa ijma'i ne sallar idi ba a yin ta kafin rana ta hudu ibn battal yake cewa wala inda dulu'i hakanan wajen da zata huto ma tana gab da hutawa shi ma ijma'i ne akan cewa ba za a yi ba a cikin mudawwana daga malik yake cewa ya gudumin darhi aw min al-masjid idza dalat ash-shams ana so daga gidan shi yayi sammako ya tafi gurin musalla daga rana ta huto shi liman kenan ali ibn ziyad ya warkoto daga rike to man gada ilaiha qabla dulu'i fala ba'asa amma wanda yayi sammako ma tafi iri tun ka rana ta huto babu lahi sai dai ce la yukabbiru hatta talu shams ba zai fara kabar bari ba na idi sai rana ta huto shi yayi sabko ya tafi gurin idi rana ba ta huto amma kabar bari fi yaumil idi ake yin su in ko yayi su rana ba ta huto bai yi su ba cikin ranar idi yace wala yan bagir al imama an yi atil musalla bai kamata ga liman bai je wajen sallah gurin sallar idi hi hatta tahinu salah har sai lokacin sallar yayi haka yazo cikin annawadur wa ziyada ta ibnu abi zaid al qayrawani kenan lokacin da zai bada lokacin da in ya taho ana iya yin sallah kada liman ya taho kuma ya zamana har sai an yi jira hi an bata lokaci na 11 da wuya zan mu same shi dan zan mu takaita abinda muka faɗa dai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah mana gafara wa assalamu alaikum wa rahmatullah.